mi sauraro Ibrahim Abdullahi Soran Dinki akan mita 88.5 da Latin Mare Zamani daga nan masallacin Juma'a na Masjidil Quba dake unguwar Tukuntawa, inda a daidai wannan lokaci aka riga aka da sallar Juma'a, kuma na'ibin limamin masallacin Malam Ahmad Ali ya jagoranci sallar. Kuma yanzu haka zan sada mai sauraro da shi, duba da cewa ya ma riga ya baro harabar masallacin, dan mu ji inda hudubar ta mai da hankali a takaice.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulullah. A takaice abun da hudubar ta kunsa shine wani bayani da malamai suka yi da cewa duk wanda Allah ya azurta shi da yin waɗansu abubuwa biyar, to kuma ba za a haramta masa kishiyoyi wato waɗannan abubuwa biyar ɗin da yake nema ba. Na farko akwai addu'a. Duk wanda Allah ya azurta shi da addu'a, wato Allah maɗaukakin sarki ba zai haramta masa wato samun amsawarsa ba, don Allah yana cewa ku roƙe ni wato zan amsa muku. Illa iyaka wato kokarin kiyaye sharuɗa da ladabai da aka dora. Sannan abu na biyu shine wato tuba zuwa ga Allah. Tuba, duk wanda Allah ya azurta shi da wato tuba, wato Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙawarin zai amsa masa. Allah ya ce wato gaya bayina wato suka ne gafara ta ni mai gafarta zunubai ne dukkanin su, to na yin afuwa ga wato kusakuransu. To sai abu na uku shine wato istighfari. Wanda Allah ya azurta shi da sun istighfari, shi ma aka ce Allah ba zai haramta masa wato samun karɓuwa ba. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin wato Alƙur'ani cewa Allah maɗaukakin sarki yana cewa ku roƙi wato ku nemi gafara ta ni mai yawan gafara ne. Hakanan abu na huɗu shine wato godiya ga Allah. Wato idan Allah ya azurta mutum da godewa Allah maɗaukakin sarki bisa ni'imar nan da wato ya yi masa, Allah ba zai haramta masa wato samun ƙaruwar wata ni'imar ba. Yana cewa lallai in kuka gode mini kuma lallai ne zan ƙara muku. Sai abu na ƙarshe shi ne taimakawa wajen ciyar da dukiya ta farkin wato taimakawa bayan Allah. To wannan su ne a taƙaice abin da wato kutubar ta kunsa, abubuwa guda biyar da malamai suka wato fitar. To wannan shi ne dai a taƙaice.
Don san ko me ya ja hankalin malam wajen zaƙulo wannan huduba da ta kunshi waɗannan muhimman abubuwa guda biyar a daidai wannan lokaci ba?
To shi dai ba ɗan adam kullum tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce ku tunatar, domin tunatarwa tana amfanar mu ne ganin halin da mutane muke ciki da kusan yawan kusakurai da yawan abubuwa da matsin tattalin da ake ciki. To shine abin da ya jawo hankalina, domin a jawo hankalin bayan Allah gaba ɗaya mu koma mu raja'a zuwa ga Allah maɗaukakin sarkin ta hanyar yin addu'o'in da kuma yin ayyuka nagari, wanda in Allah yadda za mu samu mu kubuta mu fita daga wannan wato hali da muke ciki zuwa mafi yalwarsa. To wannan shine dai abin da ya ja hankalina.
To mai sauraro, da fatan Allah Ubangiji ya ba mu ikon yin kyakkyawan aiki da waɗannan abubuwa da suka haɗar da fakultus sagaturu rabbakum innahu kana ghafara, da kuma abin da ya shafi wato ainihin la in shakartum la azidannakum, da kuma abin da ya shafi ayan nan da take jaddada cewa ku roƙe ni kuma zan amsa muku. Waɗannan muhimman abubuwa ne waɗanda duk wanda Allah ya azurta da su, to babu shakka ya azurta shi da samun rabon abin da yake roƙa din. Fatan dai Allah Ubangiji ya ba mu ikon yin aiki da su din mu samu rabauta a nan duniya da kuma gobe kiyama. Ibrahim Abdullahi Soran Dinki akan mita 88.5 da Lagos Zamani daga nan masallacin Juma'a na Masjidil Quba dake unguwar Tukuntawa.